Sun kasa suna so mu bata ba su yi amu yau da jibi she dai Allah to yanzu muka suma to yanzu da mu fara sun yi te sun kasa suna so mu bata ba su yi amu yau da jibi she dai Allah to yanzu muka suma to yanzu da mu fara
been gone for days, my samba. My ABZ search of paper, fuck a hater on God and Allah. RIP 21, go pull up on S. I don't know you fucking stranger. Put yourself in danger, man, my voice will come in like fire. Ay, bring on right to a channel, pie, bunny, a bam, boy, yeah, ever. Boy, and cash, and chairman, not me, see my son, me, time, and car. Dropping A, and die, and that fit, I'm not pie, and buy, and bar. Roll it, put a trust in Allah, and we don't retreat, my nigga.
Bamu tashi ba ma zuciyan su ya bata wanda yake tafiya da maganar mu ya wala kun sani yanzu za fara ni da mutane mun karbi dawa zuwa sallah show da zan yi mamaki wallahi ba ta yawa yau dare kuka ce ina ke wasa don ko ina kauyaushe mu fito mu sauye mun bata kan su gabin ne muke ciki an tukare da harka kama ni daga one corner da mutane na muna banna
su yi su kasa suna so mu bata Masu yi amu yau da jibi she dai Allah To yanzu muka suma To yanzu da mu fara Sun yi te sun kasa Suna so mu bata Masu yi amu yau da jibi she dai Allah To yanzu muka suma To yanzu da mu fara
Fair Faruk ma fara damu Killers bin yo ma damu Omo se last operation omo ko ni pa mi ensa ne kamu Boy, shit, I don't move fever. Can't size me, say liver. RIP to the lost one, John Mays, Junior, US, and Caesar. Pull up, Ozongo, Mini Adiza, Make me DB, Makini Caesar, or CVD, no, Mini Fool, PCU, Mini Teaser, Make Channel Science, or Film Teacher, Man, Man, Trap, Buy for Free Preacher, or Gang Gina, Lee Judas, Made in a Savage, or Mini Peter, Will Charleston, a child named to me, Young Guys, I'm a 19, King Konya, man, from Almighty King Konya, man. Kuti for na boy yeah, suspect I'm see jam you could test it bit original boy set check your boxes and your pockets